wachi wachi antum jir duniya shan akwa harat dimikur anti hel blayt sham ta da kam yati da dimikamta ndari duguda shi na da klin kira ka hel samare nuhu anti hel blaka nuhu kag mar karan dra kam jini plalada ita sunti shere na mofra da kreda ita sham ta da kai mi kam ya dimikur da plalada ka da tubi ka shinarzi ka da jarbi kirda anti hel blaka nuhu kag mar tishar na ollaga karallaga ukutare sakati mira avavan kisi anti jata selukwar kamjiringa anti solita sukwar girwa anti nuhu kuba itimar sharni anti tidu takwan kira kamji atakira imna olna da sini ama tingda wakum shindashi tingda walikma kwa dimi kureda adat itubiwa anti sakari imna olna kanda kisahara anti helpulaka nuhu kakira tsaptim jiringa kashanga jilimo beri zum zum susuda antaka shanga jir selwa sharnda kai jiligura tete da hara anti helan sa hartin yarmba awalan ne anti mun kasu tirkatra njina gara kertu gura kan nuhunda kasu tsaran yarmba kam yar kajalfa da haddu gura kabla nuhu klaler nyarmba klali nyarmba klali nyarmba klali nyarmba klali nyarmba klali nyarmba aman nuhu shino kabla saka dikrawa hyal surni an ga hartin nyarmba antim ku sham da duniya shangam jik sati me kam tigi aman nuhu kam jirni kam bantizi kam nyarta da washar ama kulin so am ji ha ko duniya na ta nula ku dime kur da dahla da da sandar da da simshi da da lika da da sambal da da tsacaca da da fimji da da harhar dimikur da da funkisle ka haftairi da da har sadaka lada da kwatukula da nabade kampa ka har soyir na dimidimi dama bigir da kan dugum ta da kan hel amma hel da baraka da tubi sa da baraka shangam ji sai zini ka wutun bantizi amma mji hanga da ta baranga tinuwa helan da karkara anti tsagunglar harar murna dimi anti sata diblan burkam nyar bigir muru villa ka shere na mofra ta sahara na tramta arsakar nuhunda njina ta ligma ko harar bigo anti da silko u amma hel ga hirmuru anti sada da barakan burluko u ndawa tsasurni an sai ko duniya ne tsaka tri ikrari kasin da famnda zare aba zamda tigma smare an yesu kristi tsakamti ada vemru kantum da tumbul na da kramru tsakla alamur lako kamur marazi hel atarni andumra da tsoktum bantizi lakwadi da matum ba da wutum bantizi karwa tar atarni njir kutakir nuhu kalko sharnda ka wutum bantizi zafani apan tsuwa andumra da wutum bantizi mamburga sezi yesu karatubi atakra bigirnga plablalar bigirnga dugdugu jarhara dimikur nonitte dugu anti ga da sum sirantizi akwa shirena gade harabam jina wacinda ndakin gila labar hel akwa mnyan nuhuwa hamta jiraga yesu kristi tukulini anti ga da sum bantizi